أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya hada mu a cikin wannan makaranta mai albarka ta Zilalul Qur'an wanda take cikin unguwar Sharizim na a birnin da magaram jamhuriyar Niger yau muna ranar subudu 18 ga watan Ramadan shekarar 1447 Hijrata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 7 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya. Muna cikin karatun littafin Waja ash-Shahru Ramadan, littafi wallafar babban malami Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr. Allah madaukakin sarki ya kara mishi lafiya. Satin da ya wuce malam ya fara mana bayani dangane da albarkatu wanda suke cikin watan Ramadan. Albarkatu wa'inda suke da alaka da watan Ramadan sai muka tsaya a daidai gabar da yake cewa wa khairatun amimatun wa fada'ilun kathiratun ko kuma wa afdalun kathiratun shi wannan watan na Ramadan yana da albarkatu masu girma yana da alkhairai wa'inda suke gamanmu kamar yanda yake da fadaloli wa'inda suke masu yawan gaske kenan zan mu tashi a inda yake cewa wa min barakati hadha ash-shahr wannan darasin da zamu yi ne shine darasi na uku insha Allah Allah mana jagoranci mallan yace wa min barakati hadha ash-shahr ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fi hadha al-hadith daga cikin albarkatun da suke a cikin wannan wata mai albarka abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin shi a cikin wato wannan hadisi wanda muka karanta a baya saboda a baya mun karanta hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa atakum shahrur ramadana shahrun mubarak watan azmi ya zo muku wata mai albarka hadisin yana baya safar da muka wuce to shine yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana albarkan wannan wata anna abwabul jannati fihi tufattahu wa abwabun nirani tughallaqu yace a cikin shi kohoyin aljanna akan bude su kohoyin wuta kuma akan dike su wa maradatu shayatin yusaffaduna su kuma hatsabibai daga cikin shedanu akan daure su wa hazihi barakatun mukhtassatun bihadha ash-shahr la takunu fi ghayrihi min ash-shuhur yace wannan albarkai na wannan abubuwan guda uku da ake wato take banci wannan watan ne shi kadai banda sauran watanni abin nufi shine wa'innan watannin da muke ciki wanda ake wanda ake maganan cewa ana darme shedannu ana liƙe kohohin wuta ana bude kohohin aljanna falala ce wadda ta shahi watan Ramadan kadai in ka doki watanni 12 da adda kai cikin shekara wata 11 a ciki aljannu yawan su suke inda suka ga dama shedanu suna kawar da bayin Allah daga hanyar Allah sannan kuma kohohin wuta a bude suke tsawon wata 11 kohohin aljanna a liƙe suke tsawon wata 11 amma daga watan Ramadan ya zo duka wa'innan abubuwan sai su canza wanga yana nuna maka cewa shi watan Ramadan kin wata ne wanda yake dauke da wata fadala shi kadai sabanin sauran watanni shine ke cewa abwabul jannati kullaha tufattahu la yughlaqu minha ba alƙoyin aljanna bude su ake ba liƙe kofa ko daya ƙoyin aljanna guda nawa guda 8 diga bude su ake wa abwabun nar kullaha tughallaqu la yuftah minha ba ana liƙe ƙoyin wuta ba a bude ko ire daga cikin shi ƙoyin wuta guda 7 wa maradatu shayatin yusaffaduna fala yastati'u wahidun minhum an yakhlusa ila ahadin minan nas su kuma hatsabiban shedanu daure su ake ta yanda babu daya daga cikin su wanda yake da dama ya sulluɓe ya je wajen mutane kama kanu yakhlisuna ilaihim fi ghairi hadha ash-shahr, kamar yanda suke sillibewa suna zuwa wajen mutane a watan da ba Ramadan ba dan su yi musu wahayi irin nasin nan shedanu. Domin lokacin da dan adam zai yi sabo ga Ubangiji subhanahu wataala, shedan ne yake zawa yayi mishi wahayi. In ya mishi wahayi, shi kuma an yi katari yayi aiki da wahayin da shedan yayi min, to sai ka gani yayi aiki cikin saban Allah. Wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim, haka Allah ya ce, shedanu suna ma wa masoyansu wahayi. Kaga shedan zai zo daidai kunnan ka ya rada ma wannan wakar dadi gare ta kake bari ta wuce ki, ke kuma kawai yake kunna an ida dan turo mu, in akwai wasu ma turo mu, kamar da turo miki dai kin tabbatar da cewa shi yin waka saban Allah ne, amma yake cewa turo miki shedan ne miki wahayi, kuma sai kika biya shi kika shurar wahayin da ya miki. Da a ce kin kibiya shi kin saba ma umarnin shi, kin gada kin zamna lahiya lokacin ki saba ma ubangijin ki ba, to shine ke cewa a cikin watan Ramadan ba su samun wannan dama. Ai kina wanga yana maka cewa in kai mutum yayi aiki wanda yake na saban Allah a cikin watan Ramadan, kai ma ce maka wai sharrin shedan ne, saboda shedanu wanda suke yin ma mutane suke kautar da su daga umarnin Allah har ga an daure su. To kuma da ma ai su mutane daga cikin su akwai shedanu, akwai shayadin al-ins, to kawai in kaga kai wannan abun kenan kai ne shedan in kanka, kaga dora ma shedan wani abu. Sai ki cewa wa hadhihi kulluha barakatun azimatun azimatun tashhadul hamam himam, wannan albarkatun da aka ambata bar albarkatu ne masu girma, tashhadul himam, wa'inda suke karawa mutum himmar shi akan tada. In ka ji wannan albarka da take cikin watan, sai ka kara himma wajen bautan Allah. Wa tuqidul azaib, tana karawa mutum karfin wato fuskantan ayyuka da karun gwiwa. Wato na shitun nasa lil iqbali ala ta'ati Allah tabaraka wa ta'ala, sannan kuma tana sa mutane nishadin karfafa cikin bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ka ko kai niyyar barci, in ka tuno kai Ramadan ne wa a cikin shi akwai kaza, sai ka samu karfin gwiwa da nishadin da zai sa ka fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Sai ce walau akhadna natahaddathu an khairati hadha ash-shahr wa khasa'isu, yace da a ce mu a wannan littafin da yake gaban mu mun kebance shi ne dan mu yi magana akan kebantattun abubuwan da suka shahi wannan wata, wa fadailuhu, da fadalolin shi, wa makanatihi, da matsayin shi, la talibin al-maqam, yace wannan littafin da bai isa ba a ce mun kaga wannan littafin dukan shi safa nawa, safa 33 ne ko, to a ce yanzu wannan littafin za a yi magana ne akan fadail da khasa'is na Ramadan, mallan yace wannan littafin bai isa. Sai ya ce lakin amma a tanakkalu ila alhadisi an ba'di ma yanbaghi alaina an nastaqbila fi shahr ramadan, yace daga cikin hadisin kawai muna dauko wasu abubuwa ne da suka cancanta a ce bawa ya fuskanci watan ramadan da su, au kaifa yakunu istiqbaluna lahu, yace kai ko kuma mu dauko abin da yake da alaka da yaya fuskantar mu take ga watan ramadan, yaya muke tarwon shi. Yace fa ad'u bayna yaday al-qari al-karim niqatan adidatan, sai in kawo maka kai mai karantawa wa'insu al'amurra masu yawa, wa muhimmatun jiddan, wa'inda suke da muhimmanci kwarai da gaske. Al'amru al-awwal, al'amari na farko, yanbaghi alaina an nafraha bi hadha ash-shahr inda duhulihi farhan aziman, ya dace ya kamata ya cancanta a ce mu a gare mu mun yi farin ciki mai yawa a lokacin da wannan watan ya shigo. Wa an nusarra bi maqdamihi, kuma a ce mun yi farin ciki mun yi murna a lokacin da aka ce ga watan Ramadan ya gabato. Wa an yakuna lahu fi qulubina makanatun aliyatin, kuma a ce shi wannan watan yana da wani matsayi mai girma a cikin zukatanmu. Wa manzilatun rafi'atun, da kuma matsayi wanda yake mai muhimmancin gaske. Wa anna hamdallahi jalla wa ala ala amanna alaina bi bulugi, sannan kuma abu mai muhimmanci shine bawa kada ya mance ya gode ma Allah subhanahu wataala da Allah ya kawo shi watan Ramadan. Wannan babbar baiwa ce da Allah yake maka, bakka gane cewa baiwa ce Allah yake maka sai in an gaya maka da cewa su waɗanda suka riga ka suka mutu, fatan da suke Allah mai da su kawai duniya su samu damar su ce astaghfirullahi kadai a mai da su, sai kuma ga kana lahi kalau kuma Ramadan ya same ka. Yace mutun ya gode ma Allah, sai yace fa kam min unasi, nawa ne daga cikin mutane
shahidu shahar ramadan allazi mada tare da su muka yi wannan azumin na shekarar da ya wuce yanzu mu anan kowa ai ya san wasu daga cikin mutane ba ɗaya ba biyu wanda bara da su muka yi azumi ko ko washuhur allati qablahu kuma da su muka yi wancan wancan shekarun na azumi duk tare da su muka yi ko walakin inqata bihimul ajal amma wannan ramadan din da muke yanzu ajali ya yanke su basu nan tare muka yi na bara da su amma ba nawa bawus falam yudriku hadha shahr basu isko wannan watan ba basu riske shi ba wa kanu yashawifuna li idraki kuma a cikin su kowa ma suke suna cewa Allah ya kai watan ramadan hay kaga ma wani ya ce kai ai ramadan din bane in yazo akwai kaza to amma bai kawo ramadan ke suna ta shauki suna fata a ce sun ga wannan watan ramadan ke wala nadri rubbama anna ba'dana qad la yudriku mu ma da muke magana tana yiwa a cikin wani ba zai ga watan ramadan ba rubbama anna ba'dana qad yudriku ba'dahu tana yiwa wasu a cikin mu za su ga wani bangare na ramadan amma ba za su ga ƙarshen shi ba nawa ne suka mutu bayan fara ramadan ji amma wasu janta an yi sitara wasu kaga an yi nawa da su an yi goma sha wani abu da su amma ba su ga ƙarshen shi ba mu ma da muke magana babu wanda yake da garantin ganin ƙarshen shi ko ga wanda aka mata babu garantin ganin ƙarshen shi ko amma kowa yana na tana da kayan sallah da takalma da wayewa ana ta shiri shiri to wai naji wace maka ga sallah babu ka ko to shine yake magana cewa kai da Allah ya baka wannan dama ka ga watan ramadan fadalla ce Allah ya maka da bai doki ranka ba in Allah ya doki ranka ba abin da zai ko haka ne yanda aka ta aka binne su kai ma kawai binne kane zai a cigaba da sha'ani to shine yace wannan dama ce babba Allah ya baka sai yake cewa wali hadha saboda wannan in ka tuno yan baki an yahrisal muslimu idza akramahu Allah ta'ala ya kamata musulmi ya nemi kwadai lokacin da Allah ya girmama shi wa manna alaihi bi bulughi hadha ash-shahr Allah ya kawo shi cikin wannan watan ya gane shi gashi nan a cikin watan Allah ya kashi an yahrisa alhamdulillahi tabaraka wa ta'ala yayi kwadai wajen godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala wa shukrihi yayi kwadai wajen kyautata mu Allah subhanahu wa ta'ala ala an manna alaihi bi bulughihi wato ya kyautata niyya wajen gode ma Allah saboda Allah ya bashi damar ganin wannan watan mai albarka wala shakka mallan yace babu shakka anna bulugaka shahru ramadan wa anta fi sihhatin wai Allah da ya kawo ka cikin watan ramadan anta fi sihhatin wa afiyatin kana da lahiya kana da koshin lahiya ga kanan cikin ramadan ko ga lahiya ga karin koshin lahiya wa salamatin kuma kana cikin aminci babu tashin hankali a inda kake wa imani kuma ga imani duka kana da su to wannan abin da Allah ya ma ni'matun azimatun ka gane da cewa ni'ima ce babba Allah ya maka wa minnatun kabiratun kuma kyauta ce mai girman gaske yambagi an tuqaddaru qadraha ya kamata a bata matsayin ta wannan kyautar da wannan girmamawa din sai yake cewa wa an tu'rafa makanata kuma ya kamata kai da Allah ya baka wannan abin ka gane matsayin wannan abin da Allah ya maka ya za kai ka gane matsayin wannan abin shine sai ka kalli wasu su ga sanin ba da kiransu ba Allah ka sar madanin amma ni babu lahiya suna likita azumi ma ba su iya yi wasu a gidan suke amma ba lahiya ba kai su likita ba su iya azumi kaga kenan duka falolin da ake samu na ladan azumi daraja shi wani abu zai kubce musu a da aka ce wa salamatin kai kana cikin aminci a daidai yanzu da nake magana da ku yanzu aka ce akwai safaratul inzar a Bahrain cikin gabas ta tsakiya yaki ne kawai ake tsawon kwana 10 har yanzu bai tsaya yanzu wannan da zan shigo nake ganin an ce an kunna safaratul inzar a Bahrain an kunna lalluwa ta kowa ya shiga taitayin shiga ba ma ba mai nan suna da Ramadan ne muke musulmi ne amma ni ba su da kwanciyan hankali wanda yake cikin wannan yanayin ina hankali shi kwanta har ya tsaya bautar da ya kamata ya cikin Ramadan babu kai kuma ga kanin lahiya kallon kawai dai kaje kai barci saboda kai ne dan iya to kai aka ga wannan babba asara ce go to shine bakka gane wata ni'ima da Allah ma sai ka kalli wanda bayyana wannan ni'ima din shine yace wa inna min shukrika li ni'matillahi alayka daga cikin abin da zaka yi na godiyan Allah game da ni'imar da ya baka bi bulughi hadha ash-shahr al-azim da Allah kaka wannan wata an tahrisa 'ala al-jiddi wal-ijtihadi fi ta'atillah fi ta'ati Allah fihi kayi kokari ka kwadaitu wajen kokari da ijtihadi wajen biyayya ma Allah a cikin wata menene kokari da ijtihadi duk aikin da ka san na bauta ne duk aikin da ka san na biyayya ma Allah subhanahu wata'ala ne kayi kokari wajen yin wannan aikin ko ta halin ka kaka bari ya wuce ka ballagaka Allahu iyyahu lokacin da Allah ya kawo ka wannan to ka samu kai shi Allah ya kai ki masallaci zai ki sallah tare da liman kakki ragwance ki ce to an yi bi barin dan kwanta an ƙara bihin tashi a daure ki yi da sa da shi kin dai tahajjudi ba barci ya kake ba botan Allah kika zo barci a gida ake tunda kika zo masallacin to daure a yi da sallan da ke a kin tashi a gida zaki na filfili ba daga kin raka'a yake ce duka sallah ta kama ne bari in sallance da mata akai da da abin da ya samu daure ki ƙara saboda ki samu daraja da kuma fadalan da take cikin wannan wata sai yake cewa fahris ala alqiyam bihaqqillah kayi kokari wajen sabke haƙƙin Allah da yake wuyanka tabaraka wa ta'ala haka ce sabke haƙƙin Allah a saman wuyanka shine duka farillan da Allah ya dora maka sabke akwai wanda irin Ramadan ya zo su a lokacin wasa da farillai yayi sallah ba ai a lokaci wai barci aiki sai an tashi daga barci a gama azhar da asar wannan hutsara ce ga Allah subhanahu wataala kuma wanda yake yin hakan gaskiya babu alamar cewa zai samu ladan da ake magana na fadalan azumi shi azumi farilla ne mai zaman kanshi amma a cikin shi akwai ladabubbuka da ya kamata a ce mai azumi ya siffanta da su to in ya kasance kana azumi kuma sai ya zamanto kai bakka yin sallah ita ma sallah farilla ce mai zaman kanta kai ai harkarka ta lalace ita sallahwa in ba ta yi ba kyau duka mun san ƙarshen da kuma kai ana cikin bauta kuma ka kyale wata bautar ta saraya kaga bai yaya cewa kuma wannan mutane suna yin shi musamman yanzu kamar da yake ana fuskantar goman ƙarshe sai ga mutun ya tayi yayi sallan tahajjudi a masallaci tare da liman an dawo ƙarye hudu tayi kawai ya gaji ni wallahi a gaji nake barin yi saurayi ta an kwanta eh kwanta bai sallah asuba tayi nafila batai farilla kaga wannan ibn Abdullah ibn Umar yake cewa gware in yi sallah asuba tare da liman in kin tahajjudi gaba daya yafi alheri saboda shi wannan sallan asuba Allah ne ya ce dole sai ka mai ta idan kuma tahajjudi ba dole bace nafila ce ta karin lada cikon lada ne kake nema wajen Allah to dan me zakka ce ka nemi muzi kuma ka bar asali ya za kai ka bi kamar a ce maka ga uwan nan kai kuma ga riban nan sai ka ce a mu dai mun yi ganin ta a ribai kaga ai a ce wannan bai san ba ta kasuwanci kai uwar kasuwancin ka miliyan 10 an ka sai da za ka samu riban miliyan 2 sai ka ce to doki da ka je kai kasuwanci ka ce kai mun yi gane ma ribai ya ce wannan ba shi da hankali yaya ga uwa za ka je ka bi zaka je ka bari ba to ai ita sallan nafila ita tahajjudi sallan nafila ce ita kuma sallah subha sallah farilla ce to kaga ba za a bar farilla ba saboda me saboda nafila to shine yake cewa min siyamin wa qiyamin wa ta'ati wa taqarrubin li wa taqarrubin lillahi tabaaraka wa ta'ala mutun yayi matsakaimi wajen yin azumi da tsayuwan dare da biyayya da neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala wa bu'din anil umuri allati harrama Allahu azza wa jalla kuma mutun ya yunkura ya nisanta kanshi daga me daga abubuwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta su wanda Allah ya ce kal ayi to mutun ya kokari ya nisanta kanshi sai ya ce wa qad kana min sunnati annabi alayhi salatu wassalam idza ra'a alhilala Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sunnan shi in ya ga watan azumi alhilal ana ce ma wata alhilal ne a lokacin da yake jinjirin wata yanzu in kaga wata cikin daddare ya bada haske mun gane ana ganin hasken shi ba a ce mishi alhilal a larabci in kaga kace ya Muhammad unzur ila alhilal kuma ya ga wata katu har da haske ka kwabsa ba ce mishi alhilal in yana kato in dan jinjirin wata shi yake cewa alhilal to shine ke cewa daga sunnar annabi in ya ga jinjirin wata ai sha'ayi shaharin min ash-shuhur, kowane wata ne daga cikin watanni. Aha, to kaga anan mu kuma muna da wani kuskure, shine annabi mai yake cewa gashi ne, yaqulu Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman bil yumni wal iman wa salamatul islam rabbi wa rabbuka Allah. Ko wannan hadisi ne Tirmidhi ya rawaito shi, al-Imam Ahmad ya rawaito shi, habibi hadisin Abi Talha, yake cewa annabi in ya ga jinjirin wata, kowane irin jinjirin wata, yana wadin wannan Allahumma ahillahu alaina, ya Ubangiji ka tabbatar da wannan kinshi a gare mu, alkhairan shi a gare mu, bil yumni wal iman, tare da aminci da kuma imani, wassalama da zaman lahiya, wal islam da musulunci, rabbi wa rabbuka Allah, Ubangiji na da Ubangiji ka shine Allah. Mene ne kuskuren da muke yi? Kuskuren da muke shine wai mu mun doka ita wannan addu'a kawai ana yin ta ne an gauta Ramadan. Sai kaga mutum yanzu yana tsiye, wani wata zai kama ko Sha'aban ko Zulqa'da ko Safar, gashi nan yau watan ya tsaya, kuma ya ganshi kiri-kiri kawai juya kai ya shiga sha'anin shi, bayan kuma ya iya wannan addu'a, wai shi a tunanin shi sai an gauta Ramadan nake cewa Allahumma ahillahu alaina, ba gaskiya bane. Kaji ka ce maka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi lokacin da yake kowane wata daga cikin watanni. Sai ce fa idza akramaka Allahu azza wa jalla, in Allah ya girmama ka, wa dakhala alayka hadha ash-shahr al-mubarak, Allah ya sa yau ka cikin wannan watan, wa ra'aita hilalahu, kaga jaririn watan shi, fad'u bi hadha ad-du'a al-ma'thur, kayi addu'a da wannan addu'a da aka same ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, allati kana yad'u bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda ru'yati kulli shahrin hilal kulli shahrin, wannan addu'a wanda annabi yake yin ta a lokacin da ya ga dan jariri na kowane wata. Sai yake cewa wa huwa du'a'un azima, kuma ai ita addu'a ce mai girma, tas'alu fihi rabbaka, a cikin addu'an ubangijinka ne kake tambaya, an yubarika laka fi sharika, Allah ya maka albarka cikin wannan wata, wa an yamunna alayka fihi, kuma Allah ya maka baiwa a cikin shi, bil yumni, ka zama ta aminci, wal iman da imani, wassalama min ash-shurur, da kubuta zaman lahiya daga dukkanin wani sharri, wal qiyami bi huquqil islami ala alwajhi alladhi yurdi rabb tabaaraka wa ta'ala, kuma da tsira wato abubuwa wanda suke na haƙƙin musulunci akan tafarkin da Allah ya yarda da shi. Fala shakka anna bulugaka hadha ash-shahr ni'matun 'azimatun, malam yace babu shakka ko da cewa in Allah ya kawo ka cikin wannan watan, yana ɗaya daga cikin wato ni'imomi wanda suke masu girma, tujibu alayka shukrallahi ta'ala alaiha, wanda ya kamata a ce ka gode wa Allah a cikin ta, wa an taqduraha hatta qadariha, sannan kuma ka bata girmanta iyakotan kwacin girmanta da ya kamata in Allah ya baka wannan baiwa din. In Allah ya baka baiwa, girmama baiwa da zaka shine ka anwana da ita kafin ta wuce, kada ka bari wani abu na cikin ta na alkhairi ya wuce ba tare da ka amfana da shi ba. Sai yake cewa thumma min al-umuri muhimmati allati yanbaghi an nastaqbila biha shahr ramadan al-mubarak, sannan daga cikin abubuwa masu muhimmanci wanda ya dace a ce mun wato fuskanci watan ramadana da ita, an nastaqbilahu bi tawbatin nasuhin min kulli dhanbin wa khati'atin, mu fuskanci shi tare da tuba, ingantaccen tuba, shine tawbatan nasuh, ingantaccen tuba, ba tuban mazuru ba, in an tuba ya goba a koma ba shi ba, tuba na gaskiya na Allah da Annabi, shine ka tuba daga kowane zunubi da kura-kuran da ka aikata, cewa Allah na tuba ga Ramadan ya zo, ka yahe mini ba zan sake ba, kuma kada a same ka ka sake, wa tafridin, da kuma wani sakaki da kai daga ka roki Allah yahe ma, wa ikhlalun bi ba'dil umur, da wasanni da kai cikin wasu al'amura na addini a baya, dukkan ne Allah ya gafarta maka. Wa qad jaa fil hadith, an tsallake ku, wa kulluna khata'un, yace dukkan masu kuskure ne, wala budda an yakuna qad badara minna taqsirun, yace ko shakka babu, dole a matsayin mu na masu kuskure dole za a samu wani taqsir, wani dan ragi ya fito daga gare mu, wa israfun wa ida'atu, da dan israf shine kamar ya zamanto ka dan bari wasa da damarka wa lokacin da Allah subhanahu wataala ya farlanta maka abu kadan bari wannan abin ka kiyin shi a lokacin da ya kamata wato kama ilban nasi da mutun zai a cikin abin da Allah ya dora mashi to dukkan dan adam yana samun irin wannan tare da shi wata ranka ga ya dan yi banna ya dan yi wasanni ya dan bari wani abu da Allah ya dora mashi ya dan yi wasa da shi wa idaatu da kuma a bari wani abu mai muhimmanci ya huce wa tafridun da sakaki wa ikhlalun bi ba'd al-umur da kuma bata wasu al'amura gaba ɗayan mu ɗan adam ne ana samun wannan tare da kowa kaka ga wani kace shi ba ya samu kuskure tare da shi a wannan na gan shi malami ne shi bai saba ma Allah ka shi ma a wani wajen zaka samu yana da sakaki yana da kuskure yana da wato wannan bannal a cikin al'amura tana zawo ga kowa kasancewar gaba ɗayan ɗan adam masu kuskure ne sai ce wa qad jaa fi hadis ya zo cikin hadisi annin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala shi annabi ya ce kullu bani adam khata'un magana ta kare yace dukkanin dan adam indai kai ba jinsin aljinnu bane ba ko indai kai jinsin dan adam ne annabi yace to kai mai kuskure ne kowa kuskure yake babu wani wanda aka wadda indai dan adam ne kai dole kai kuskure to amma mine ne ake so yace wa khairul khata'ina at-tawwabun mafi alkhairin masu kuskure sune waɗanda suke tuba kai kuskure ma Allah ka gane kai kuskure to ka tuba Allah ka yahe mai kal ka bari kai wani kuskure har gari ya waye baka daga hannu baka nemi tuban Allah to shi Allah subhanahu wataala ai yayi dan adam ne a matsayin mai kuskure dan ya nemi tuba Allah ya gafarta mishi mu dubi baban mu annabi Adam lokacin da Allah ya saka ya sha aljanna menene yaji sai ji kuskure ya saba ma ubangiji wa asa adamu rabbahu faghawa sai saba ma Allah wannan baban fa kenan barantana mu diyan da jigogi to kaga annabi Adam da ya saba ma Allah menene yaji bayan ya saba ma Allah Yeah. Aya tana cikin suratul Baqara safa ta hudu sun mai ta ba wannan cikin surata daha take fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fatawa alai innahu huwa tawwabur rahim annabi adam sai Allah ya lakanta mishi wa'ansu kalmomi fatawa alai ne mun gafaran Allah fatawa alai sai Allah ya tubi amshi tuban shi kun ji zuwa yace Allah na tuba to Allah sai ya haime aka ce to amma dai zaman aljanna ya kare ka duniya an gafarta masa aka ce amma dai zo duniya to ka ji asalin da aka yi aka yi ma duniya da aljanna muke to yanzu kuskure menene abin lura kuskure yayi ma Allah ba zuwa yayi ci gaba da rayuwar shi sai ya zo wurin Allah yayi ne sai ya nemi tuba annabi Yunus annabin Allah ne lokacin da Allah ya jewa shi cikin kihi bayan kuskuren da yayi Allah ya jewa shi cikin ruwa da ya shiga cikin ruwa Allah ka katan kihi ya hade shi faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim da ya gano cewa ya taba ya gano ba a cikin ruwan hobe yake a cikin cikin kihi ne yake kuma Allah bai sa bai mutu kawai ya tabbatar da a cikin kihin yake sai ya gano cewa wannan kihin yanzu zan canya amayo shi ma bai taso ba kada wani miki ya hadiya biya mai ya gane da cewa kuma gashi nan da ranshi shi sai ya ce to yanzu ha ba wanda ya sai huddan daga wannan ne sai Allah barin tuba mu Allah shine sai ya ce subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shine ya da yau wannan abun sai Allah ya ma kihin umarni yace ya amaye shi kihi ya huto daga ruwa ya amaye shi bakin ruwa kuma kihi ya koma shi ruwa shine yace fa laula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi kaji abinda Allah yace da a ce bai yi ba wannan tasbihi da a ciki zai zama har zuwa ranar tashin kiyama annabi ne ha yayi kuskure sai ya koma ga Allah to da yanzu in annabawa suna yin kuskure su koma ga Allah to dan me yasa kai da ni zamu yi kuskure kuma ba zamu koma ga Allah ba. To shine yace cewa fa ibn adama la budda lahu min al-khata'i wa at-taqsir, dan adam dole ne a samu kuskure da karamcin sabke haƙi na Allah a tare da shi. Lakin khairul khata'ina at-tawwabun, alkhairun masu kuskure sune waɗanda suke tuba ma Allah. Wa shahru ramadana musimun azimun lit-tawbati ila Allah jalla wa ala, shi kuma watan ramadan lokaci ne mai girma da za a koma a tuban ma Allah. Wa kam min unasin kanu musrifina fi amrihim, malam yace nawa ne daga cikin mutane sun kasance masu banna ne a cikin al'amuransu. Mudayyina li ta'ati rabbihim, suna bata biyayyan su ga Allah, suna lalata al'amuran ibadan su ga Allah. Muqbilina ala umurin kathiratin min al-munkarat, sun sa gaba wasu abubuwa da yawa na saban Allah, shi kawai suka sa gaba. Lakin amma lamma dakhala alaihim hadha ash-shahr al-azim, lokacin da wannan watan ya same su, taharrakat nufusuhum lil khair, sai zukatansu su juya sai su ringa raya musu aikata alkhairi. Wa ahassu bi ahamiyati ta'a, sai zuciyarsu ta ringa jin muhimmancin da'a ga Allah. Wal iqbali ala Allah, zuciyarsu ta ringa gaya musu kai wani ka aikata kai aikin da zai gama ka da Ubangiji. Wa wajadu fi qulubihim an-nadam ala at-tafrit fi ta'ati Allah, sai suka samu nadama a zuciyarsu kan wannan wasan da suka yi kafin Ramadan ya zo. Sai kaga sun samu nadama a zuciyarsu, fatabu ila Allah jalla wa ala tawbatan nasuha, sai kaga sun yi tuba ma Allah, tuba wanda yake ingantaccen tuba. Mutane nawa ne a dalilin watan Ramadan suka wasa shan taba? Dawai ta shan taba saban Allah ne ko? Amma yanzu watan Ramadan ne yazo sai Allah na tuba, ya tuba ma Allah kuma har Ramadan ne wuta ba zai sha taba ba, sai ya ji to in dai yayi wuta guda bai sha taba ba, idan mai kuma bayan Ramadan zai dawo kan taba, sai ya hakura da ita kuma sai kaga ya huce, shikenan ya mance. To da yawa daga cikin masu saban Allah irin Ramadan ne suka yi tuban gaskiya, sai kaga sun wuce daga wannan aikin ba su ƙara komawa kan saban Allah subhanahu wataala. Sai ce kam min unasin hasalat minhum at-tawbata an-nasuha fi hadha ash-shahr al-azim, nawa ne daga cikin mutane aka samu tuba ingantacce a gare su a cikin wannan watan mai girma. Wa lam ya'udu ba'daha ila ma kanu alayhi fi salifi awqatihim min isyan wa tafrid, kuma bayan Ramadan ya wuce ba su komo ba cikin tsohon aikin su na saban Allah da sakakin da suke yi. Wa idha kana al-mufarrit al-mudayyi' al-muqassir, idan mai sakaki mai bata al'amura wanda yake yana da gajiyawa cikin sabki al'amarin Allah, lam tataharrak nafsu li tawbati ila Allah, wai irin wanda yake da wannan matsalolin zuciyarsa bata raya mishi bai tuban ma Allah, fi misli hadha al-musim, a irin wannan lokacin, famata tataharrak nafsu, to wai a yaushe ne zuciyarsa zata ce mishi tuba? In dai mutum yana cikin wannan aikata wannan abun da aka zano guda uku, kuma Ramadan ya zo, kuma Ramadan din gashi ne yana shirin ya kare, kuma har yanzu bai tuba ba, wai zuciyarsa bata rada mishi ba wani ka tuba? Mallam yana tambaya wai yaushe ne zuciyarsa tashi to zata tuba? Wa idza lam tahtazz mashaa'iruhu fi misli hadha alwaqt famata tahtazz, idan wato dabi'un shi na zuciya ba su giligiza ba a yanzu cikin watan Ramadan ya saki, to wai a yaushe ne dabi'un nashi za su giligiza ya saki? Sai ce fa shahru ramadana musimun kabirun min mawasimi tawbati ila Allah jalla wa ala, saboda haka shi watan Ramadan lokaci ne mai girma na tuba ma Allah subhanahu wataala. Falnastaqbilhu bitawbatin nasu, mufaskance shi da tauba ingantatta, min kulli zambin wa khati'atin, daga kowani zunubi da kuma kuskure da muka aikata. Wallahu jalla wa ala, shi kuma Allah madaukakin sarki, la yaqbalu at-tawbata min ibadihi, Allah bayya amsar tuba daga bayin shi, illa idza kanat nasuhan, sai in tuban ya kasance tuba ne na gaskiya, ingantaccen tuba, ba tuban mazuru ba. Meye tuban mazuru? Tuban mazuru shine in yazo yau ya kama ku tantabarai ya ci, in kuka biyo shi da guru sai ya je bakin katanga sai ya kuka, wai kukan da yake cewa ne yake ku yi hakuri ba na ƙara ba, kuma gobe in ka dawo sai ka isko shi yana leke kuma yana neman wata ya kama, kala kenan jiya da ya ce ya ƙara ba ƙarya ce ki, shine tuban mazuru. To Allah bai amsa irin wannan tuba, Allah yana amsa tuba ne ingantacciya wattawbatu nasuhu la budda an yatawaffara fiha shurutun thalatha, ita kuma ingantacciyar tuba ha dole sai an samu sharuda guda uku a cikin ta. Kaga wannan sharudan da za a gano duk tuban da zakai inda babu su Allah ba zai amshi mi ba
tubanka.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kaga wallahi da yawa suna tuban muzuruku a wajen Allah, Allah yana watsi da tuban su. Saboda su sharuda yanzu zama wade su, za ku gani cewa da yawa mutane suka yi tuban ga Allah, Allah mun tuba kai mana babu wannan niyoyin guda uku a cikin zuciyarsu. Kenan kaga tuban su na ƙarya ne ko? Na horko annadamu ala fi'ilin dhunub, mutun yayi nadama akan aikata wannan zunubin. Yanzu lokacin da kace Allah na tuba kai a cikin zuciyarka kai nadama da amma ba kai ba, akwai wani wa yanzu ne zai yi saban amma tun kai aikata saban astaghfirullah astaghfirullah tukun yi saban ko ba ga bane waki kuma in yayi da wai astaghfirullah astaghfirullah wannan ai iskanci ne to shi sharadi na farko annadamu in ka aikata abin ka tuba kai nadama daman ma ban yi ba mi ya aikata ni mana wannan abu. Na biyu wal azmi ala adabi al audati ilaiha, kuma ka sa a ranka bakka ƙara aikata wannan abin hal abada kaji. Yanzu misali hutowa ce ba hijabi ke kai, yanzu kin tuba ma Allah, Allah ya shirye ki, to ki nadama hutowar da take kai a baya ba hijabi, kuma ki sa a ranki daga yanzu ha babu ke babu hutowa ba hijabi, me yasa? Saboda kin tuba ma Allah. Amma ne yanzu kin tuba kuma a ranki biki sa ba a Allah mun tuba, kuma yanzu yake ce to nan da sati biyu kuma akwai bikin kauki, kina nan kin sai kaya jira kike bikin yanzu kuma ki huta ba hijabi, to wacce tubar da kike tana da sati biyu sunan ga kinga wannan ba wannan ba tuban gaske bane ba, ba tuban gaske bane. Kenan dole mutum zunubin da ka tuban mishi ka sa a ranka gaba ba za ka komo gare shi ba. Wal iqla'u anha tamaman, sharadi na uku shine in kana cikin zunubin ne ka huta daga cikin zunubin kai tsiye. Wannan su ne malam mai ahadari ya zano wa shurutut tawbati annadamu ala ma fata wa niyyatu alla ya'uda ala zambin fi ma baqi min umri, ko wa an wa an akwai na uku ya wadi shi mai ahadari wa an yi wa an wa an yasruka al-ma'siyata in kana mutalabbisan biha. To su ne anan aka zano ai, su ne aka zano anan, su wannan su ne sharuddan tuba, in ka cika su Allah ya amshi tubanka. Sai ce fa bi hadhihi shuruti thalathati yaqbalu Allahu ta'ala tawbat al-'abd idha taba, da wannan sharuddan guda uku ne Allah yake amsa tuban bawa in ya tuba. An yuqli'a 'anil dhanbi tamaman, ya bar wannan aikata zanubin kai tsiye. Wa an ya'zima fi qalbihi wa qararati nafsihi alla ya'ud ilayhi abadan, kuma yasa a ranshi hal abada ba daga nan zuwa jibi ba, wannan zuwa sati biyu in an yi bikin kawata kuma yin karar tuba ba haka ba, a hal abada ba zaka dawo kan wannan zunubin ba. Wa an yandama nadman shadidan, kuma yayi nadama nadama mai tsanani ala wuqu'ihi fi dhunub, akan wannan zunubin da ya aikata. Fa iza hasalat minhu at-tawbatu bi hadhihi ash-shurut qubilat tawbatu, wanda aka samu tuban shi ta cika wannan sharuddan to an amshi tuban shi. Wa yudifu ahlul ilmi ila hadhihi shuruti ath-thalatha shartan rabi'an, amma an samu malamai suna ƙara wani sharadi na hudu akan wa'innan sharuddan guda uku. Kenan akwai na hudu da malamai suke ƙara, wanne ne? Idza kana dhanbu yata'allaqu bi huquqil adamiyyin, ana ƙara shi ne in ya kasance zunubin da ka aikata yana da alaka da haƙƙin ɗan adam, kamar ka cuci wani ne, to baka je baka cuci wani kuma ka zo gida ka ce to annadama ala ma fata wa niyyata Allah yaudu ila zami Allah na tuba, a ƙarya kake. Anan malami suna ƙara wani sharadi guda, ka an yakuna akhadha minhu malan, kamar mutum yaje ya dauki kudin wani bashi yayi ce to in kana da ƙari ka kwata, kuma gobe ka kai ka tayi masallaci Allah na tuba kudin Musa da na kwaci ha, aw ta'adda ala haqqin min huquqin, ko kuma kai ta'addanci akan haqqin wasu daga cikin bayin Allah, ka ci mutuncin shi ka sa a wulakanta shi cikin unguwa ko kuma cikin ƴan uwan shi, aw nahwi dalika, ko makamancin wannan. To fa yushtaratu fi haqqi man kana dhalika shartun man kana kadhalika shartun rabin, wanda yayi wannan abin ya ci mutuncin wani ko ya zalunci wani ko ya dauki kudin wani, to shi in zai tuba ana ƙara mishi sharadi na hudu, ba wancan uku bane kadai akan shi, akwai na hudu. Menene? Wa huwa an yu'ida al-haqqa ila ahli, shine ya maida dukiya gurin mai ita, kin ci bashin ta tayi da ke ta hakura ta ce Allah isa kuma ke yanzu kin je masallaci wa Ramadan yanzu Allah mun tuba a akwai sharadi na hudu waccan da kika ci kudin da ki maida mata aw yatahallalahum minhu in kuma sawa kai aka ci mutuncin su mutane bisa ganin su da kima ka musu kazafi to ka koma ka warware kazafin gurin wa'annan mutanen da suke kallon su ba da mutunci ba yanzu su dawo su dinga ganin su da mutunci وفقنا الله اجمعين للتوبه النصوح من كل ذنب وخطيئه مالن yace Allah ya datar da mu gaba daya da yin tuba ingantacciya daga dukkanin ku zinubai da kuma kusakurai summa min ahammil umuri muhimma yace sannan kuma yana daga cikin mafi muhimmancin al'amura allati yanbaghi an nahtamma biha fi shahr ramadan wanda ya kamata a ce mun kula da su a cikin watan ramadan an nuhafiz ala siyam mukiyaye wajen azumi alladhi huwa faridatu hadha ash-shahr wanda shine farilla a cikin wannan wata din wan nasu yatafawatuna fi siyamihim tafawutan aziman mutane kuma sun sha bamban suna da fifiko mai girma a tsakankanin su dangane da azumi dan kake gani wannan kawaki ce tare kuke zuwa makaranta da ita fasalin ku daya a gurin ku daya ke muke zauna amma a gurin ta dubbe kin dadi in bata zo ha guri kike kama mata a azumin ku ba dai bane a wajen Allah tana yawa ta azumin ta yahi naki ne saba ku saba tana yawa ko kuma ki naki ne yahi nata ne saba ku saba laysu fihi ala darajatin wahida yace azumin ba daraja ɗaya suke ba a wajen Allah wa in kanu jami'an yashtarikuna fil imsaki an at'am wa sharab koda a ce da ke da ita in gaba daya dukkan ku ba wanda yace abinci tun daga ketowa alfajir shine ce min tulu alfajir ko tun daga ketowan alfajir ila gurubi shamsi zuwa wadawar rana da ke da ita duka ba wanda yace komi ai duka kun yinwa da ishiruwa wuni guda ko to kakki tsammanin wai da yinwa ku da ishiruwa ku tun da iri daya ce kuma ladan zai zama iri daya a lakinnahum yatafawatuna fi tatmimi siyamihim wa takmilihi amma mutane sun sha bamban wajen cikar azumin su da sabki haƙin shi wal itiyani bihi alal wajhil akmal da zawwa da azumin akan fuska wadda take mafi cika al atammi tafawutan aziman wadda tafi cika mutane suna da bambanci mai girma a cikin kanun shi wa qad su'ila alayhi salatu wassalam an tambayi manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi aka ce mashi ayyus sa'imaini a'zamu ajran a cikin mutum biyu da suka yi azumi wa yafi wani lada kala annabi sai yace aktharuhum lillahi dhikra wanda yafi dayan yawan ambaton Allah shi yafi dayan lada to kinji yanzu ana samun mutun ya azumi tun daga keto alfajir har ranar tawada ko astaghfirullah bai ce ba ana samun kowa san to kuma yana ya zaka gama shi da wanda ya wuni yana haila ai ba dai suke ba kai da kanka ma ka san ba dai ba koki to kaga daga nan ma an nuna maka cewa azumin ku ba dike a wajen Allah an tambaye annabi wa ila da ce wanda yafi ambat yawan ambatan Allah shi yafi lada wa min al-ma'lumi anna as-sa'imina yatafawatuna tafawutan aziman fil iqbali ala dhikri Allah ta'ala yace sanannan abu ne masu azumi suna shan bamban wajen ambatan Allah subhanahu wata'ala ambatan Allah wani yahi na wani yanda wannan zai ambaci Allah ba haka ba wannan zai ambaci wannan yahi gane kawai zai tabarcin shi to kai da kauni kana barci kuma shikenan ya dauki lada dai a baka don da wani yana ambatan Allah ga azumi a bakin shi ba dai bane ba sai ce wa alal qur'an wani kuma zai je ne kama qur'ani ya ta karanta kai kuma koli ila fi quraish ba karanta ba ba dai bane ba wal muhafazati ala ta'a da kuma kiyaye da'a ga Allah duk da yana azumi daga ladan ya kiran sallah sallah yake kai kuma kina ji ana kiran sallah kina ƙara yayo da ran wai ke zaki juya wallahi barcin yanzu ne ma fara ratsa wanda an kira sallah to muke da shi oi to kuma kin dashi ba yanzu an ji mutan ki tashi ki gama su ko kuma yanzu nan zaki za a gama ki da wancan da mata ji kiran sallah ta dauko sani ta yar wallah kaga wancan ta kiyaye bin Allah cikin ibadan ta azumi ke kuma ba kiyaye ba bin Allah cikin duk da cewa kina azumi din kina azumin ku ladan shi ba zai zama to dai ba shi yasa ran nan satin da ya wuce ne nake ga muku cewa in zakka kirawo mutun ya sha ruwa saboda yayi azumi ko to ka bincika ka gayyato wanda yake ka tabbatar azumin shi akwai abubuwan lada da yake a cikin azumin ka tabbatar wanga mutun a azumin shi yana ambata Allah yana karanta Qur'ani duka wannan ladan su taru to in ya sha ruwa da abinka kai wannan ladan gaba ɗaya za a yi kofiye a baka kai ma to an ce ga gaito mutane sayarwa ka gaito wanda suka wuni suna barci kai kai ma ka san alaran da zaka samu dai ba lada bane ba mai wabi ko to shine sai yake cewa wa minan nasi man yasharu al-laila fi ida'at lil-awqat daga cikin mutane akwai wanda yake kwana bai barci ba shine saharul layali ya kwana bai barci ba fi ida'at lil-awqat yana nan cikin wasu abubuwa da su bata mai lokaci ko yasa ta yi gaba ko kuma ita tana da ana ta labarin duniya ko ta shiga TikTok ko ta shiga WhatsApp ana hira da kawaye ko da wasu wanda ba kawaye ba wata jimirin laha ana tarwatsa lokaci a banza a wai galibin mutane azumi yazo bisa barci yasa ya tai da yawa daga cikin mutane bisa barci azumi ثم اذا صلى الفجر ان كان محافظا على الصلاه كينا كو ان كما يصلي الصبح وان ان كتدي شي مي يصلي دخل في نوم عميق سي اچي تا اني اني صلى كاغا غيرا كا غني daga nan zuwa azawar sai a fara barci wayan ne lokacin barcin wa rubbama inna ba'dhum yufawwitu salata adh-dhuhri waqtaha wa salata al-asr wasu daga cikin irin wa'annan zaka gani sun bari ma sallar azhar in basu yi ta ba har la'asar ta isko ta ita ma basu tashi ba suka yi ta yacce ma nan disattar sai ga mutun ya meka wannan tashi mana kallar ne disattar yawa ina ga yanzu awa ɗaya ta rage ko bari tashi dan yi wanka in sallar kannan ta cike disattar kaga dan duniya shi yanzu sallace zai yi da azhar da la'asar a disattar kuma azumi yake kaga wannan malalacin musulmi ne to yace fa nasu yatafawatuna fi sifati siyam saboda haka mutane suna da bambanci suna da tsirayya a cikin su wajen siffar azumi tafawutan aziman tsirayya wadda take mai girma wali hada saboda wannan yambari alal muslimi an yahrusa ala tatmimi siyamihi ya dace ga musulmi ya kwadaitu wajen kiyaye cika azumin shi wa takmilihi ya kuma cika shi ga baki daya wa mal'ihi bi zikrillah sannan ya cika shi da ambaton Allah azumin wal iqbali ala ta'atillah ya cika azumin nashi da komawa zuwa ga Allah wal muhafazati ala tilawati alquran ya cika azumin shi tare da kiyaye karanta alqurani mai girma wa huzuri majalis alkhair ya kiyaye azumin shi ya cika shi da zuwa majalisai wanda suke na alkhairi majalisan da ake karanta ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kamar majalisan tafsiri da darussan addinin musulunci wal julusu fil masajidi da yawan zama a cikin masallatai wa an yujahida nafsahu an zalika mujahadatan azima kuma ya yunkura saboda ya an dagi shi yake ce yujahid ya jure saboda akwai wahala ai akwai wahala an sani shi amma su ake ka danne zuciyarka dannewa mai ƙarfi ka jure in zuciyarka ta nuna maka kakkai kakka biyata ka ja in ta ja kai ma dai ka ja hakka cire ka kwace daga hannunka shine mujahada wa min al-umuri al-muhimmati yana daga cikin al'amura masu muhimmanci har ila yau yace bal hiya ahammu ma yanbagi an yata ni bil maru fi sai yace bari dai wannan abin da za a wadi shine mafi girman abin da mai azumi ya kamata ta ci ya kula da shi a cikin azumin shi an yi haqiqa qawlan annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya tabbatar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin hadisin Bukhari da Muslim annabi yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi annabi yace duk wanda ya azumci wata ramadan dan imani da Allah kawai shi ba azumi ne yake kai ramadan ya zama lokacin azumi ya shike na mai da abin al'ada a'a yana azumi ne imanan saboda imani da Allah ya yarda Allah ne farlanta mashi zai yi biyayya ma Allah wa ihtisaban da kuma neman lada a wajen Allah ba yana yi bane wani dan an sha ruwa za so ya kaza ya ci a yana yi ne dan ya nemi ladan azumin shi a wajen Allah. Allah annabi ya ce wanda yayi wannan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. An gafarta mishi abin da ya gabata na daga zanuban shi. Sai ya ce yan bagai lil muslimi an yasuma imanan wa ihtisaban la adatan jariyan ma al ada. Ya kamata musulmi yayi azumi dan imani da neman lada ba wai dan al'ada da garin su ba kullun Ramadan yazo kowa azumi yake. To wallahi mutane a irin wannan garuruwan namu da yawa azumin da suke yi wallahi dan al'ada suke kawai shi dai ya sani yanzu lokacin azumi ne shikenan bari ya azumi daga an ware azumi an yi yanzu yau an yi 18 ko har astaci ma zai dora alhamdulillah sai ga dora muwandus ko muwandus wai shi yanzu sai ra 12 a kare Allah Allah yake a kare kaga wannan ba yi yake dan neman lada kawai shi gani yake an dora mishi wata jaraba ne bari a yi a kare mutum haka ga mutum an ce mishi ka ana azumi yanzu yau ba 18 ba in ana hira ka ji an ce yau 15 akan kuskure adalar ruwa mana asiri yau 18 haka zai a ruwa musu asiri yau dan kwana uku da aka rage a ruwa musu asiri su sun gaji da bautan Allah wannan kuskure ne kaga wannan bai yi ba azumi dan neman lada wajen Allah ko to ya zai samu gafara zunuban shi ba zai samu ba dole sai ka kyautata ni ka kai dan neman lada a wajen Allah da neman da nufatan Allah a cikin shi sai yake cewa ai annal ahlahu wa ikhwanuhu wa zamalahu samu faisu shi wannan wanda yake irin wannan azumin yana yin azumi ne saboda ahlahu ɗan gidansu wa ikhwanuhu yayin shi da kannin shi wa zamalahu abokan shi alakwal da makaranta samu sun yi azumi faisu bari yin azumi ne maka a mini jarawa akwai wanda suke azumi haka wallahi alazim akwai wanda shi in ba daddan ka a mishi ba da yawa sai azumi akwai shi amma dai in yayi adab in dai shikenan ko to shike bari ya dauka to kaga wannan babu inda za a samu wancan ladan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sai ce wala yasum kaila yantaqid kaila yuntaqad wa yuqalu muftir baya yin azumi daddan kan mutane ne su zo su ce kai wanda ka ji kuma yanzu kamar kai kana azumi kowa yana azumi kai bakka ka ji kuma kaza kaza sai kyale wala yasumu riya'an a kuma ya dace shi musulmi kada yayi azumi riya'an linnas dan ya nuna wa mutane shi mai azumi ne wa hubban limadhihim wa sana'im kuma dan ya ringa nuna mutane yana buƙatar su ringa cewa kai wannan mutum akwai azumi kai wannan ai akwai mutumin Allah ne to yana ne da yanzu ai a Ramadan kowa azumi yake ko to kenan shi ai a Ramadan ba lokaci bane zaka dinga nuna mutane kai mai azumi to yayin mutane su zo ta sabuwar dabi'a tunda Ramadan ne yanzu kowa yake to su mi zasu yi a gane cewa su na Allah ne sai ta nemi karatan aswaki sai ana da cikin jama'a kan eh kana waye a amma sa so ke da ne bukatar ta bazai ta rata ya sha uya ko ba ta rata ya sha uya inna da ne ne ta rata ya sha yasa in ta zauna a cikin mutane a ya ne ta zauna yanzu me take nuna ita ta Allah ce ta subihi take ko kuma din da ta dan Qur'ani ta an aike ta sayan wani abu a kasuwa ha hatta huto ina zuwa na yi wanda ta kuma kawai ta dauko Qur'ani ne tarki din da ta kaso ana tayyar ta Qur'ani din da zoye mutane ina wannan ku ta Qur'ani ne aga ne wai ta karatu Qur'ani din to shine mallan yace kal mutun yayi irin wannan riya'an linnas rin yin nuna mutane ko kuma mutane su yabe shi ce kai wannan ai akwai kokari in ana azumi daga karatun Qur'ani sai yan tabzi yake fala yasumu li shay'in min hadhihi al-aghrad kada mutun ya azumi daddan daya daga cikin abubuwan da aka ambata wa inna ma yasumu imanan wa ihtisaban ana so mutun ne ya azumi kawai dan imani da Allah da neman lada imanan billahi da aka ce imanan wa ihtisaban din imanan billahi ake ni imani da Allah wa imanan bi maw'udillahi tabaaraka wa ta'ala lis-sa'imin kuma mutun ya imani da ladan da Allah ya tanada masu yin azumi din shine mau'udullah tanadin da Allah ya ma masu azumi wa annahu subhanahu yuwafihim ujurahum bighairi hisab kuma mutun ya yarda da cewa su wanda suka yi azumi dan Allah Allah yana cikin ya musu ladan su ba tare da an lissafa ba wa imanan bi anna Allah ta'ala farada ala ibadati siyam kuma imani mutun ya sa ran shi zai azumi ne dan imani da cewa Allah ne yace ayi Allah ya farlanta da yace kutiba alaikumus siyam kama kutiba allazina min qablikum kawai Allah ne ya ce mi to zami biyayya Allah ne Allah ne ya ce mi saboda in an yi zai bada aljanna to zami da mu samu aljanna Allah ne ya ce mi saboda an ce a kota kowa sunanta ar-rayyan ta masu azumi ce zami da mu samu wannan kowa wannan shine man zama ramadana imanan wa ihtisaban sai ce wa yusumu ihtisaban kuma mutun zai azumi dan neman lada wajen Allah yace yahtasiba siyamahu yana mai neman ladan azumin shi a wajen Allah wa ada'ahu li ta'atillah duka abin da yana biyayya ma Allah yana neman ladan a wajen Allah subhanahu wataala fi hadha shahril azimi ajran a wajen wannan a cikin wannan wata mai albarka ya nemi ladan ajran lada wa thawaban da sakamako aw in inda Allah tabaaraka wataala a wajen Allah subhanahu wataala was-sa'imuna su kuma masu azumi lahum ajrun azim tana da lada mai girma wa sawabun jazilin inda Allah jalla wa ala da kuma sakamako mai girman gaske a wajen Allah dukkan sarki wa qad jaa fil hadis al qudsi yazo a cikin hadis al qudsi babu bukatar mu yi bayanin shi shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke rawaitowa daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba qur'ani ba يقول الله عز وجل الله مدوكين سركي كيتوا الصيام لي وانا اجزي به ازمي ناوني كما نيني نيكي ساكوتاوا ان اني ميجي ني دانا ماغاني ينزو كي اكا تشي ينزو نون غو زاشي لما كانتا كيكا تاي غيدا سي كيكا اسكي او غوكو غا وني الله جنن ان داني لاي هي تنجرون داكي تي كيكا تنباي لاي اكا تشي والله وني الله جنن يزو كي ربا جكا بي بي فولن قسا باتا me zaki
kama layi
sai ki shiga layi go to yanzu kika kama layi ana cikin wannan rikicin ana ta wada na layi ana ta ture ture sai alhaji ya ganki yace to wance ce ashe ki shi ya san ki ma muna layi ko kai sai yace to ke huto daga nan zo ne ki tsa eh yace maka ke huto daga nan zo ne ki tsa ya zaki ji a ranki ai shaydan zawa zai garin ga miki wahayi ko ke wannan sallama ki ta musamman ko ni ko ne za a bani tunda kika ga ya ce in wato ina gani ji ka goma zai ba ina ga hai dan gidan mu ya bada akai musu ko saboda an ce komo daga nan ko to haka ake so ki doka anan da Allah ya ce asiyamu li azimi nauni wa anna ajzi bi niki sakauta kama Allah ya ce ne duka sauran ayyukan gawa ɗaya da kuke yi ga ladan an haɗi amma azumi ban wadi ba ku tsaya daga nan ni zan bawo haka nan ne yake ni kaga kenan azumi ba wanda sai ladan shi sai Allah sai ce wa hadha yubayyinu aizami thawabis sa'imina wani yana nuna girman ladan masu azumi wa kibara ajrihim inda Allah da girman ladan su a wajen Allah jalla wa alama dokokin sarki فينبغي على المسلم ان يحافظ على صيامه اشد المحافظه يا داتي ga muslimi ya kiyaye azumin shi tsantsar kiyayewa wa fil hadith al akhar a cikin wani hadisin na daban yaqulu alayhi salatu wassalam annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa lis-sa'imi farhatan mai azumi yana da farin ciki guda biyu farhatun inda fitrihi shi yanzu mai azumi yaushe ne mai azumi din ran shi ya bace yana tsamar yaushe yake washe yakura daga an sharwa duka wannan awwal da yuri da ya mance daga an bashi tikiti ba yayi kwat 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 sai da ya mance jikin shi ya dawo sai ga an fara hira da kun kai magana hararan kamar to yanzu ya sharwa sai ga ya farin ciki to annabi yace mai azumi dama farin ciki bi gare ta daya inda fitri lokacin da ya sharwa zaka ga ya farin ciki saboda yunwa da aka sha duka yanzu ta wuce makogoro ya jika to dayan farin cikin yaushe ne wa farhatun inda liqa'i rabbihi yace dayan farin cikin he in ya gamu da ubangijin shi lokacin mutuwa kenan a lokacin nan ne zai farin ciki da azumin da lalle ashe azumi ana mai farin ciki in ya ga irin ladan da Allah ya tana da mai a lokacin nan zai farin ciki da azumin shi sayafrahu as-sa'imu farhan aziman inda ma yalqa Allah azza wa jalla yawmal qiyamah yace mai azumi zai yi farin ciki mai girma lokacin da ya gamu da Allah madaukakin sarki a ranar alkiyama sai ki cewa li anna Allah azza wa jalla a'adda lis-sa'imina ajran wa thawaban jazila saboda shi Allah yayi tanadi ga masu azumi lada da sakamako mai yawa bal inna Allah ta'ala qad khassasa lis-sa'imina baban kai bari dai Allah madaukakin sarki ya tanada wa masu azumi wata kofa yadkhuluna minhu aljanna ila aljanna wadda za su shiga aljanna ta ga ita yusamma babur rayyan ana ce mata babur rayyan yanzu ka ta airport gore hammani akwai in zaka yi balaguro a jirgi airport in yamai ko nanan airport in magaranma haka kowane airport na duniya haka ne akwai kofa ta yakubayi akwai kofa ta personnel administrative ta office wannan ita kofar office da ake ce mata kwarci office wannan in ba shugaban kasa ba ko kuma mutanen diplomasiya ba mai bi daga nan yanzu duk shugaban kasa an zai balaguro daga nan zai bi prime minister in wani shugaban kasa wata kasa yazo daga nan zai hoto amma yanzu kamar ni kamar ku in zan yi balaguro akwai ta kofar mutan baya tana ke bi a yi ashira to shine yake cewa to su ma masu azumi a lahira duk da aljanna ce za a shiga fa amma su suna da wata kofarsa ta musamman wanda kake bance musu ana ce mata yusamma babur rayyan ana ce mata babur rayyan kama sabata zalika fil hadith sahihi thabit an nabi sallallahu alaihi wasallam kama inda tabbata a cikin hadisi ingantacce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa'ala al muslim dan saboda haka yana akan musulmi an ya'taniya ya bada kulawa bi hadzal amr da wannan al'amarin min awwal shahri ila nihayati tun daga farkon azumin har zuwa ƙarshen shi an yasuma imanan wa ihtisaban ka kula kakka kuskura ka bari kai azumi ba dan wannan abubuwan guda biyu ba duk azumin da zakai kai shi imanan wa ihtisaban dan nan imani da Allah da neman lada a wajen shi sai yake cewa imanan billahi wa bi anna subhanahu wa ta'ala awjaba alaina siyam zaka yi shi ne kana da imani da Allah Allah ya wajabta mana mi azumin wahtisaban fi nayli thawabi wal ajri min Allah tabaaraka wa ta'ala da kuma kwadayi da neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin in kai shi shine zai sa ya zamanto ka samu cikakken ladan da ake tanada wa masu azumi anan ne zan mu tsaya abin da muka faɗa ya zama daidai Allah mana gafara kuskuren da muka yi Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.